Amurka ke magana daga gundumar Colombia. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da ƙarfe 3:30 na yammaci a nan gundumar Colombia. A wannan rana ta Juma'a, 5 ga watan Yuni shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Arande ya jagoranta shirin tare da Baba Yakubu Makeri. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan tabarbarewar tsaro a Najeriya, wanda wasu 'yan Najeriya ke ta'allaka matsalar da rashin hoɓɓasan mahukunta. Idan muka leƙa jihar Oyo kuwa, za ku ji irin matakin da gwamnatin ta ɗauka don rage raɗaɗin annobar coronavirus ga nakasassu. Sai kuma mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma duka mun kai ga haka, sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kamar ta ce, ɗaruruwan mutane da ke kwanciya a asibiti sun arce daga cibiyoyin kiwon lafiya bayan samun ƙaruwar COVID-19 da ke haddasa coronavirus. Kamaru na da mutum 7,400 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar, kana wasu sama da 250 sun mutu da cutar, a cewar alƙaluman jami'ar John Hopkins. Marasa lafiya sun ce suna jin tsoron kamuwa da coronavirus ne a asibitin, amma jami'an kiwon lafiya sun yi kashedi cewa rashin jinyar wasu cututtuka da ke jikinsu ka iya jefa su cikin haɗari mai girma na kamuwa da cutar. Ministan kiwon lafiyan ƙasar Manauda Malashi ya ce galibin marasa lafiya da suka arce daga asibitin sun shiga garuruwan yammaci na Babanda da Bafusam da babban birnin ƙasar Yaounde da kuma cibiyar tattalin arzikin ƙasar Douala, inda ake samun ƙaruwan adadin mutane da ke ɗauke da cutar a kullum yaumi. Manauda ya ce tuni marasa lafiya 600 ne suka arce daga asibitoci, yayin da wasu dubbai suke kin zuwa asibiti domin kaucewa kamuwa da cutar. Wilfred Awimo, wani ma'aikacin banki ne mai shekaru 31 da haihuwa, ya ce ya yanke shawarar shan maganin malaria da yake fama da ita ne saboda yanzu bai yarda da asibitocin Kabaru ba. Gwamnati ta ce mutane da aka tabbatar da sun kamu da cutar na ci gaba da karuwa, saboda mutane da dama ko ba su yarda da akwai cutar ba, ko kuma suna kin zuwa asibitin domin a musu jinya ne har sai cutar ta galabaitar da su. Fafutukan neman adalci ga George Floyd, baƙar fatan Amurka da 'yan sanda suka kashe shi a Minneapolis, ta ci gaba a faɗin Amurka da yammacin jiya Alhamis, inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar ba kamar kwanakin baya ba. An gudanar da galibin zanga-zangar ne cikin lumana da yammacin jiya Alhamis, cike har da birnin New York, inda masu zanga-zangar kisan Floyd suka zarce dokar hana fita ta ƙarfe 8 da yamma. An yi bukin tunawa da George Floyd da safiyar jiya Alhamis a matsayinsa na jajircaccen uba kuma mai kula da iyali a cikin taruka da dama da aka yi, inda ɗan rajin kare haƙƙin bil'adaman da Reverend Al Sharpton ya ja hankalin Amurkawa game da kisan da farin fata ɗan sandan nan ya yi wa Floyd lokacin da ya ɗora ƙorinsa akan wuyan Floyd yana cewa baya iya huci. Reverend Al Sharpton ya ce abin da ya faru akan Floyd ya saba faruwa a cikin ƙasar a fannonin ilimi da kiwon lafiya da fannoni da dama na rayuwar Amurkawa. Lokaci ya yi da ya kamata mu tashi tsaye da sunan George, mu ce a ɗauki ƙauri akan wuyar mu. Ana tuhuman ɗan sandan nan da ya danne wuyan Floyd da kwaurinsa da laifin kisa a matsayi na biyu, kana sauran 'yan sanda uku da suke tare da shi kuma za su fuskanci tuhumar haɗin baki da kuma kisa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alaman manyan tallafi da ake baiwa kamfanonin jiragen sama domin farfado da su bai isa ba, manyan kamfanonin suna shirin rage yawan ma'aikata a wannan lokaci da suke fama su jure wa matsalar rashin tafiyar jiragen saman, lamarin da ya hana masana'antar jiragen saman ci gaba fiye da lokacin da coronavirus bata bayyana ba, kana ya jefa tattalin arzikin duniya cikin rudani. Kamfanin jiragen saman American Airlines da kuma United Airlines sun rage yawan ma'aikatansu ta kashi 30 cikin 100. Shi ma Delta zai sa wasu ma'aikata su yi ritaya da wuri, da kuma sayan hannaye jari a wani mataki na rage yawan ma'aikata. A 'yan watanni da suka wuce, ba mu yi mafarkin cewa Delta zai koma ƙarami ba, amma yanzu shi ne hali da muka tsinci kanmu a ciki, in ji shugaban kamfanin Delta Ed Bastian a wani jawabi da ya aike wa ma'aikatarsa. Wannan matakan ba abin mamaki ba ne, in ji wani masanin sha'anin sufuri Cliff Wiston na cibiyar nazarin Brookings. Ma'aikatar 'yan sandan Australia za ta kafa shingaye a yau Juma'a domin hana masu ziyara da za su je shahararrun filayen wasan dusan kankara a kasar Australia saboda tsoron COVID-19. Mazauna unguwannin da ke kusa da gandun taro na kasa na Kosciuszko, mai tazaran kimanin kilomita 500 daga birnin Sydney ta kudu, sun faɗa cewar ba za su iya cinkoson jama'a masu yawon bude ido ba saboda batun coronavirus. Galibi idan aka samu ƙarshen mako mai tsawo a lokacin shigowar kakar hunturu, ana samun dubban masu zuwa hutu suna kai ziyara a gandun taron ƙasar na Kosciuszko mai yawan tsaunuka. Ana ci gaba da rufe wuraren wasanni guda uku da suka hada da Parisha da Charlotte Pass da kuma Treadbow a cikin wannan dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewar annobar COVID-19. Hukumomin da ke kula da gandun za su shafa ma idan aka samu barkewar coronavirus da kuma hana masu ziyara isa wurin. An jinkirta lokacin fara wasan dusan kankara a hukumance a jihar New South Wales har zuwa ranar 22 ga watan Yuni. Australia tana da mutum 7,240 da aka tabbatar suna dauke da COVID-19. Galibi waɗanda suka kamu sun warke, amma kuma akwai wasu 120 da suka mutu sanadiyar cutar. A ƙarshe, masu zanga-zanga a Mexico sun yi arangama da 'yan sanda da yammacin jiya Alhamis akan mutuwar wani mutum mai shekaru 30 a duniya sa'o'i kalilan bayan 'yan sanda sun kama shi bisa laifin shiga cikin jama'a ba tare da abin rufe huska ba. Hoton bidiyon ya nuna masu zanga-zanga a birnin Guadalajara suna kutsawa a cikin kofar fadar gwamnati yayin da wasu ke cinnawa motocin 'yan sanda wuta. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kulake domin tare masu zanga-zangar. Bidiyon da ya fito a ranar Laraba 4 ga watan Mayu, an ga 'yan sandan sun kama Giovanni Lopez kana suna takura shi ya shiga motar 'yan sandan yayin da masu wucewa ke ba su hakuri su sake shi. Zanga-zangar kingin ayyukan 'yan sanda a Mexico ta biyo bayan wata zanga-zangar mako guda ne da ake gudanarwa a fadin Amurka akan kisan da 'yan sanda suka yi wa George Floyd a birnin Minneapolis a jihar Minnesota.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na rahotanni. Majalisar Wakilan Najeriya ta kwashe kimanin sawai hudu tana muhawara akan karuwar rashin tsaro da al'amuran 'yan bindiga a yankin arewacin Najeriya, wanda a ƙarshen zaman suka yanke shawarar sake gurfanar da shugabannin hukumomin tsaro. Don ƙarin bayani, ga rahoton Madina Dauda.
Shugabannin tsaron sun hada da mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro, Major General Babaga Namunguno mai ritaya, da shugaban ma'aikatan tsaro General Gabriel Olonisaki. Sauran sune Sufeto General na 'yan sanda Muhammadu Adamu da kuma shugaban hukumar tsaro ta farin kaya Yusuf Bichi. Sune waɗanda majalisar wakilan ta ce su zo su yi bayanin abin da ke faruwa a ƙasa. Wani abu da dan majalisar wakilai guda Jika Zauri yace lallai shine mafita idan ana son a gane matsalar tsaro da ke addabar kasar.
Rashin tsaro ya rusa duk cigaban da muka samu. Mafita shine ko dai shugaban kasa ya tashi tsaye, idan security nan ba za su iya ba ya sauke su, ya kira su yi musu gargadi na karshe a matsayin sa na tsohon soja. Ko in ce na soja dan da ya ritaya ba ta karbi da yaji aka yi ritaya a matsayin sa na soja, ya kamata ya nuna musu strategy da za su bi a dauko tankokin yaki yadda ake yaki a Sambisa, a tafi cikin dajikan birnin Gwari Zamfara, Katsina da duk inda wayannan mutanen suke, a zagaye dajin ayi ta takare rana daya. Wannan shi kadai ne abin da za a yi maganin su. In dai ba akwai wajen abu da suke badawa ba su barai, to sai dai in ana hadin gwiwa da su ne suna ba jami'an tsaro wani abu da ba za su iya ba su cin musu rana daya su karar da su ba. In ko ba haka ba, to lallai ina kira da shugaban kasa ya kirawo 'yan mutanen ya musu gargadi ya ba su sati uku ko wata daya. Baya so ya kara jin bandit sun shigo wani gari a Najeriya sun kashe wani a bisa dajikan da suke a zakulo su a kashe su. In ba haka bai soke 'yan mutanen ko kuma gwamnatin mu ta ji kunya.
A lokacin da yake nashi nazarin mai fashin baki a harkar tsaro kuma kwararre a fannin zamantakewan dan adam, Comrade Isa Tijani ya ce kasa tana neman bayanai ba ma daga shugabannin hukumomin tsaro kadai ba, har da shi kansa shugaban kasa.
Ya kamata shugaban kasa da gwamnonin nan farko su fito su yi mutane bayanin adadin kudade da suke warewa da sunan tsaro, kuma me ake yi da shi domin ba komai ne za a ce da mu wai ai harkar tsaro ba a bincikan kudin yanda aka kashe su akwai abubuwa na sirri wanda ba a bincika amma akwai abubuwa misili na zahiri wanda suka mata mutane su san menene ake ciki wannan harkar tsaro ya ishi mutane kana gidanka hankalinka a tashi kana kan hanya hankalinka a tashi
shi kuwa tsohon ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalo yace yawan kiraye-kirayen shugabannin hukumomin tsaro da ake yi a majalisa ba nan ne maganin yake ba yana ganin ana dukan jaki ne ana barin taiki
ban taba na yarda cewa mutum yana gwamna yace ba zai iya bada tsaro ga jiharsa ba gwamna shine kada mai iko sa hannu a takada a ja kashe mutum shugaban kasa bai da wannan iko gwamna shine mai iko shine babban mai lura da yanayin tsaro na jihansa kudaden tsaro da ake warewa kowane wata idan dai har an zubata a yanayin tsaro yaya za a kashe mutane don haka wannan tabarbarewan yanayin tsaro ta samu tushe ne a rashin iya gudanar da ayyuka ko kuma bada hankali ga harkar tsaro a jihohi domin suna da cin gashin kansu
abin jira a gani shine irin tasirin da wannan ganawa za ta yi wajen shawo kan tabarbarewar harkar tsaron da ya addabi ƙasa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
idan muka leka jihar Oyo kuwa inda gwamnatin jihar a yau ta agazawa na kasassu da kayan more rayuwa na yau da kullum a wani yunkuri nata na rage radadin annobar coronavirus Hassan Umar Tambwal na dauke da karin bayani
kokarin rage radadin cutar coronavirus gwamnatin jihar Oyo injiniya Sai Makinde ya baiwa na kasassu taimakon kayayyakin amfanin yau da kullum kyauta gwamnatin na jihar Oyo ya gargadi waɗanda ba na kasassu bane da su daina sajewa da masu nakasa don su sami kayan agajin yace idan aka kama mutum zai yabawa a yazaki gwamnatin Sai Makinde yace lokacin da muka ce a kawo suna yan masu fama da nakasa don a sanya sunayensu a cikin waɗanda za su ci gajiyar kayan agajin da gwamnatin jihar Oyo za ta rarraba daga ƙauyuka wasu mutane sun yi tsammanin cewa ba za mu yi binciken sunayen waɗanda aka kawo ba sai suka kawo sunayen kowa da kowa ba nakasassu ba kadai da mun ka gano hakan sai mun ka cire sunayen waɗanda ba nakasassu bane a cikin jerin sunayen waɗanda za su amfana da tallafin na gwamnatin jihar Oyo gwamna Makinde ya lashe takobin hukunta duk wanda ba na kasashe bane kana ya shiga burtu cikin na kasassu don samun tallafin na gwamnatin jihar Oyo kana aka kama shi daya daga cikin na kasassun da suka sami tallafin Mr. Dele Adekambi a madadin sauran na kasassun ya gode wa gwamnatin jihar Oyo a game da kayan agajin da ya ba su kyauta kayayyakin da aka ba na kasassun dai sun hada da shinkafa samon bita madara suga yadudduka da dai sauransu Hassan Umar Tambwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
gwamnatin tarayyar Nigeria ta ce za ta zuba jarin kudi kimanin dala Amurka biliyan 1 da miliyan 200 da zai samar da ayyukan yi a kasar ga mutane sama da miliyan 5 a wani shiri nata mai take Green Imperative da zai mai da hankali a harkokin da suka shafi noma a kasar inda tace tattalin arzikin kasar zai samu kimanin dala biliyan 10 a cikin shekara 10 masu zuwa daga Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim dauke da karin bayani
Gwamnatin Najeriya ta ce shirin zai samar da traktan aiki 6 na harhaɗa ayyukan noma a shiyoyin da ke fadin kasar da cibiyoyin sarrafa albarkatun noma guda 142 a cewar ministan al'adu da yawon shakatawa Alhaji Lahi Muhammad da ministan noma da raya karkara Saba na Nono a wani taron da aka yi a babban birnin tarayyar kasar Abuja a yau Juma'a za a dau shekaru 5 zuwa 10 wajen aiwatar da wannan aiki tare da tallafin kudaden kasashen waje lamarin da shugaban kungiyar manoman Najeriya Muhammad gaji yace abin ayaba ne in har za a aiwatar da shi yanda ya kamata
bisa ga yadda za a kai kowanne central district a Nigeria nan da kuma kowace garamar hukuma to wannan zai sama matasa al'umma daban-daban aiki ba kadan ba saboda haka tabbas mun san cewa lalle wannan za a samu aiki kuma fatan mu wayannan tuktoci su zo a cikin lokaci ba tare da bata lokaci ba domin a ci gaba da taimakon manoma da al'umma gaba ɗaya musamman ganin halin da ƙasa take ciki a yanzu a wannan shekarun da ake ciki na wannan problem na COVID-19 din, muddin ba zai anta maki manoma da makiyaya musamman manoma a wannan lokacin da ya kamata ba, to za a zo a samu matsalan abinci domin mutane da yawa yanzu suna gudun noman saboda rashin farashi mai kyau da ganin yadda abubuwan suke tafiya yanzu.
Idan ba a manta ba, a watan Janairun shekarar da ta gabata 2019 ne, mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osunbanjo ya kaddamar da shirin mai taken Green Imperative ya kai kudi dala biliyan 1.2, inda ya samu haɗin gwiwar bankunan kasashen Brazil da Jamus, hada da bankin cigaba na musulunci wato Islamic Development Bank da dai sauransu waɗanda za su bada tallafi. Wani hanzari ba gudu ba, shin wannan shiri zai daure ganin yanzu saura shekaru 3 wa'adin wannan gwamnatin mai ci ya kare, kuma an dauko wannan shirin da zai kai shekaru 10 ana tambayan da nayi wa masani kuma mai sharhi kan tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi.
Na farko wannan gwamnati idan tunda an ce abun yana so ya kai shi a kai shi a shekaru 10 ne, ayi amfani da kimanin dalar Amurka biliyan 1 wato kimanin zai kai kamar naira biliyan 500 haka. To kaga dai a gurgurdan in dorewar sa ne ko rashin dorewar sa, zamu ce in Allah ya da dorewar sa shekarun da gwamnatin take kai shekaru 3 akalla za a iya dorewa da shi. A waɗansu shirye-shiryen ma haka na noma da gona an yi su shekaru da yawa na gwamnatoci, zaka gansu da manufofi masu kyau, idan an zo aiwatarwa kuma in gwamnatin da take kai ta shuɗe sai kaga ba a ci gaba da su ba. Amma muna fata tunda wannan abu zai amfani ƙasa, gwamnatin da take kai in tayi wanda ta zo ma za ta biyo bayan ta ma ta daura domin ya zama to ya amfani wa talaka.
Tun a shekarar 2015 gwamnatin shugaba Buhari take aiki tukuru don farfado da wasu ma'aikatu da kuma canja akalar tattalin arzikinta daga dogoro daga man fetur, batun da Abubakar Al-Hassan Usman masanin tattalin arzikin kasa yace wannan shiri zai taimaka wa matasa wajen gasa da takwarorin su na kasashen waje, kuma zai taimaka wajen haɓaka arzikin kasar musamman yanzu da aka rufe iyakokin kasar da ake shigowa da wasu kayayyakin abinci.
Matasa tunanin su zai dinga haɓaka cewa ta wannan hanya zamu bi mu haɓaka mu, za su fara wato gasa da wato ɗan uwansu takwarorin su na kasashen duniya yaya suke yi suna wato haɓaka noman su, na biyu kuma yaya za a yi a maida wato in an ce technology wato wannan yin noma ta hanyar sadarwa na zamani wadda kasashen duniya wasu duk sun tafi akan irin wannan, to masashen mu tunanin su zai faɗaɗa.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Rahoton mu na musamman daga Jamhuriyar Kamaru wanda Muhammad Awul ya hada mana.
A farkon makonnin ne gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta buƙaci dalibai da su koma karatun su, wanda aka tsayar da karatun na daliban tun cikin watan Maris kasancewar cutar coronavirus a kasar Kamaru, wanda yasa ne tattaki har naje ɗaya daga cikin makarantu an ga na tattauna da shugaban makarantar Ecole Principal da mun ƙarin haske kan komawar daliban makaranta, mun dawo domin mu amsa kira da gwamnatin mana kuma mun cika kajirin da aka ginda mana shi ne ma ya ga canta ne da karamar hukuma tare da ba mana domin wanke hannu, kowa kafin ya shiga makarantar dole ne sai ya wanke hannunsa da sabulu. Nake cikin aiki da kaina, shin ɗaliban nawa ne a kowane aji? Eh, ɗalibai guda 25 ne saka muka sanya su a abubuwan, kuma a kowane danci mutum ɗaya ne muke sanyawa, kowane irin ila kika yi wa iyayen yara, mun sanar da iyayen yara cewar ta yi kokari ganin sun bi kaidodin da aka sanya. Na tambayi Malam Ahmadu, ɗaya ne daga cikin masu bayar da shawara ta bangaren ilimi na kasar Kamaru.
Farko watan June yau ɗan makaranta sun koma su kulu kamar da gwamnatin Kamaru ta tsara, amma dai wato ba duka ɗan makaranta bane suka koma su kulu, wato ya kasance ɗan to wanda suke ɗakin jarrabawa kamar wanda suke da jarrabawan da za su yi wannan shekara su ne suka koma su kulu. To kuma gwamnati sun dauki duk wani matakan tsaro, gwamnati sun dauki duk wani matakai saboda a koma a wannan su kulu a cikin lamun lafiya, kuma kada wannan cutan coronavirus ya yadu kuma ya kama wayannan yara. An dauki duk wani matakai, duk wani makarantun kaje yau zaka duba zaka ga akwai wannan shi gindin ruwa, ba ma dan kananan langa aka sa musu, gindayen languna aka saka na ruwan mai kashe wannan cuta, saboda a wanke hannaye. Kuma kowane dalibi na da takunkumi, abin takunkumi da man na wanke hannu. Kuma a cikin class, wato cikin kenan ɗakin sukulu, an ce mutum 25 ne, kujera kowa kujera mutum ɗaya. To kaga kenan an dauki duk wani matakai, kuma yanda aka tsara ko yara sun fito makaranta babu wani mu'amala, kowa ya kama hanya ya koma gida. To kaga yanda kayan gwamnati suka tsara abin, insha Allah muna da son cewa komai zai kyau. Su malaman makaranta kuma su ma za a ba su kayan kare jiki da kare duk abubuwan da zai sa cuta ya kama mutum. To kaga koma makaranta na da amfani, saboda yara su samu su yi jarrabawa. In ba koma makaranta ba, wato kenan shekara guda wuce aka yara ba su jarrabawa, ba yi su examen ba. Kaga bai ba, shi yasa gwamnati suka dauki wannan matakai, kuma sun dauki duk wani abin da zai kawo cikas a wannan abin. Sun yi magani, an raba kamar da na faɗa wannan takunkumi ma yaran makaranta, an dauki matakai mamma awal. To dai muna da son cewa gwamnati ta yi tunani mai kyau da ta wato mayar da yara masu jarrabawa makaranta, don ba duka makaranta aka koma ba. Kuma sanin kowa ne lallai ita cutan COVID ta karu mutanen da wato suka kamu abin ya haura, amma dai muna da son cewa dai duk abin da dai za a yi, gwamnati yana kokari, sannan kuma gwamnati na bukatan tallafin wato duka al'umma da limamai da sarakai da jama'o'in gabaki daya, saboda mu yaki wannan.
Alhaji Muttari Baminda, dai ne daga cikin ɗan bangaren ɗan aware na kasar, na tambaye shi ko ya suka ji da komawa ɗaliban makaranta a Baminda.
Ga yanayin koma makaranta, ko Litinin da aka saka cewa za a koma makaranta a nan birnin Baminda ba makarantar da ya koma. Da talata yi, sannan yan makaranta suka so matafiya makarantu. Kuma ga matsalan cewan ga wannan cuta na COVID-19, ga kuma matsalan yan aware, ya kawo cewa matsalolin su lalle sun yi mana ainihin yawa. Mu mutanen wannan jihohi gaskiya muna bukatan taimako sosai, domin muna cikin takure. Kasuwa baya yawo da kyau, aiki bai yawo da kyau, babu dai abin da yake tsaye. Wallahi har mu kanmu tunani muke, ga su dai mu yan siyasa ne a cikin kasan, tunani muke mu ware mu gudu mu tafi ma ko wani gefe daban, saboda waje mu zauna ko za mu dan sha iska kada.
To ta bangaren gudanar da harkokin kasuwanci, an da yan aware masu dauke da bindiga suka sanya muku cewar kar gudanar da kasuwancin ku, to yanzu a wani hali ku?
Birnin Baminda ba za mu ce dai shi yan awaren nan yaki da yan awaren nan ya kare ba. Yanzu abin da yake ciki sun canza salo ne, yanzu sabon salo suka zo da shi. Sabon salo yawanci ba su suka fitowa su yi yaki haka nan da soja ba, sai dai nan soja sun kai musu hari. Yawanci abin da suke yi shine sai su fake su baki mutane su kama su su kidnapping mutane, abinda suke kenan. Suna bin yan kasuwa, magidanta, masu ma'aikata da sauransu. Idan dai an san ka ko kudin siyasa, yawanci abinda suke kenan su bi ka har gida, ko kuma su fake kankana ta daga ko kasuwa ko wani waje, su tafke ka su dauke ka su tafi da kai daji, su je su tambaye kudi. Suna tambayan kudi a ba su ko miliyan 2 ko miliyan 1 da sauransu, haka suke yi. Abi yawanci abinda yan aware yanzu suke kenan. Na biyu kuma, yadda muka san tafiyan cewa babu aiki ranar Litinin, hakan nan yake har yanzu a birnin Baminda da sauran birane masu harshen English. Ranar Litinin ba makarantu, babu aiki, ba komai, kowa zai rufe yana zaune ne kawai a gida hakan nan. So wannan har yanzu dai daidaina ba. Akwai wasu wanda suke kokari su ga cewa an fito aiki, amma mutane tsoro yana hana su fitowa, ko kuma da yadda da abin da yan awarin suka saka, domin wanda ya yadda da abin da zai fita ba, wanda ma tsoro ne zai hana shi, don kowa na da abin da yake hana shi fita ranar Litinin. To kaga wannan abin nan, iya take kuma kanana ana samu a wayansu kauyuka yau zaka ji soja sun kai musu hari a waje kaza ko su sun kare wani gada can sun kai wa soja hari da sauransu amma abin bai tsaya
yau shekaru uku kenan da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru take dauki ba dadi tsakanin da masu jihar da kayar baya a jihohi biyu na masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
to a daidai wannan lokaci bar mu kawo muku shirinmu na gaba
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru ta rada wani kwamiti na musamman wanda za su ziyarci filayen kwallon kafa sabbi wadda za a gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka a shekara ta 2021 shugaban kwamitin madan shula ta ce za mu zagaya dukkanin filayen kwallon kafa da aka gina sabbi kuma za mu bayar da rahotonmu nan ba da jimawa ba lalega ta bangaren masu taka leda a kasar jamhuriyar kamaru muhammadu shafiu ɗaya daga cikin masu tamola a kasar ya ce su kan ashirin suke
to mu gaskiya dai fatan da dai muke muna dai jira su shugabannin wannan wasan kwallon kafa su ba mu dama tukuna su ba mu izini ko umarni da zamu ci gaba da exercise domin wato mu fara gudanar da wasan kwallon kafa kamar yadda muka saba yau da kullum idan ma za su ginda mana dokoki ne na wato kaidoji waɗanda zamu bi mu na kare kanmu ga wannan cuta ta coronavirus sai su ba mu amma fa zai wahala a ce ɗan wasan kwallon kafa sun ba da tazara tsakanin su domin ku sanin kanku ne wajen wato da ake wasa wasan kwallon kafa da kyar ne ba za a samu wato hadaka fada ba ko kuma dan uwa ya taba dan uwa da kyar ne
to ko ya za ku yi da bin ka'idodi na ta kuduwa da takorinku wajen hana kamuwa da cutar nan ta COVID-19
zai wahala a ce mu yi wasa da wannan takunkumin rufe hanci da baki sai dai Allah ya kiyaye amma wasu kuma na cewa wannan cuta dai ta COVID-19 ko coronavirus ba ta kashe matasa ba ta kashe matashi sai dai matashi yakan rabu da ita ne kadai amma ba ta kai shi ga halaka wasu cewa suke cuta ce dai ta dace dai ta tsofaffi to mu a matsayin mu na matasa kuma mu saurari labarai kuma labarai sun tabbatar mana da haka saboda haka muna jira shugabannin mu na wato wasan kwallon kafa su ba mu dama tukunna sai mu ci gaba da wasan kwallon kafan mu ko exercise kamar yadda muka saba ko da yaushe insha Allah wannan abin da zan iya faɗa kenan musamman irin wannan halin da duniya take fuskantar wannan annoba ta coronavirus ko na ce COVID-19
mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
Haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Kamaru ta ce ɗaruruwan mutane da ke kwanciya asibiti sun arce daga cibiyoyin kiwon lafiya bayan samun ƙaruwar COVID-19 da ke haddasa coronavirus. Kamaru na da mutum 7,400 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar kana wasu sama da 250 sun mutu da cutar a cewar alƙaluman jami'ar John Hopkins. Marasa lafiya sun ce suna jin tsoron kamuwa da coronavirus ne a asibitin amma jami'an kiwon lafiya sun yi kashedi cewa rashin jinyar wasu cututtuka da ke jikinsu ka iya jefa su cikin hatsari mai girma na kamuwa da cutar. Ba fuskan neman adalci ga George Floyd bakar fatan Amurka da 'yan sanda suka kashe shi a Minneapolis ta ci gaba a fadin Amurka da yammacin jiya Alhamis inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar ba kamar kwanakin baya ba. An gudanar da galibin zanga-zangar ne cikin lumana da yammacin jiya Alhamis ciki har da birnin New York inda masu zanga-zangar kisan Floyd suka zarce dokar hana fita ta karfe 8 da yamma. Da alaman manyan tallafi da ake baiwa kamfanonin jiragen sama domin farfado da su bai isa ba. Manyan kamfanonin suna shirin rage yawan ma'aikata a wannan lokaci da suke fama su jure wa matsalar rashin tafiyar jiragen saman. Lamarin da ya hana masana'antar jiragen saman ci gaba fiye da lokacin da coronavirus bata bayyana ba, kana ya jefa tattalin arzikin duniya cikin rudani. Kamfanin jiragen saman American Airlines da kuma United Airlines sun rage yawan ma'aikatansu ta kashi 30 cikin 100. Shi ma Delta zai sa wasu ma'aikata su yi ritaya da wuri da kuma sayan hannaye jari a wani mataki na rage yawan ma'aikata.
To madalla, ban sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. a daidai wannan lokaci bari mu mika sakon fatan alherin muryar Amurka zuwa ga ma'abuci sauraron mu a koda yaushe Malam Bala Muhammad Dambam da amaryarsa Rukayya Ahmad wanda aka yi a yau Juma da fatar Allah ya sa albarka Allah ya bada zaman lafiya yanzu kuma sai godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gracium ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya peace salam